comes to this, the silver scars kiss your hips and still take the time. Things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab. I'm glad broke the line for myself, getting hard to find. This world is full of good surprises. Ignore me, all your flaws, I know you liked it. Let's move to California and open up a stand that sells fish tacos. La da 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 da, la da 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 da. Just pack your shit, leave tonight, it's easy. Don't you tease me. I know it hasn't been that long, but think on it, wrote this song, just say someday you'll visit me at my stand that sells fish tacos. La da 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 da, la da 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 da. Da 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 da